samun ganin jinjirin wata ranar 29 ga watan Sha'bana na shekarar musulunci ko kuma cikar watan na Sha'bana kwana 30 shine sharadin soma azumin watan Ramadana ga musulmi da ke kowa na cikin fadin duniya. Sai dai wasu lokuta a Najeriya wasu musulmi kan samu rabuwar kawuna dangane da duban wata, duk da yake kwamitocin kula da duban wata na ƙasa da na fadar shugaban majalisar koli a kan lamuran addinin musulunci na kokarin sanar da jama'a kwanakin wata na musulunci. Shugaban majalisar kuma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya ce jama'a su daina kulawa da batun kwanan wata na wasu ƙasashe kamar ƙasar Saudiya, kana su mayar da hankali ga umarnin da shugabannin su ke ba su.
Mu muna nazo su a nazo amma abu guda ne na ta mun rarraba a duk wata an gani a kuma muna ganin mu kafin ya sauri da masu shirya kalmomi ko su garan kullu na da yake ba.
Batun duba da kuma tabbatar da ganin wata na musulunci nauyi ne da ya rataya ga jagoran musulmi. Saboda haka shugaban kwamitin kula da lamuran addinin musulunci a fadar sarkin musulmi wanda kuma shine wazirin Sokoto Farfesa Sambo Ali Junaidu ya ce a Najeriya sarkin musulmi ne shari'a ta dorawa wannan nauyin.
Na tabbatar da ganin wata ko ba a gan shi ba, shi ma kai ne ba shi ka tashi kawai ce an ga wata ba a azumi ba ko ko ba ga wata ba ko a haji azumi ba, a'a sai an bi duk uwayen kasa duk sarakunan jihohin musulmi na arewa da na kudu gaba ɗaya na Najeriya an ji ko sun gani ko ba su gani ba. Idan aka yi wannan shikenan sai a ba da sanarwa an ga wata.
Malaman addinin musulunci na ci gaba da tsokaci akan batun duba da tabbatar da ganin wata da kuma ko ganin wata a wata ƙasa kan isar ma jama'ar da ke zaune a wata ƙasa. Sarkin malaman Sokoto malami Hayana Mallam Boyi yana mai cewa
ba dole bane a ce dukkan duniya ta dauki azumin watan Ramadan, saboda akwai wani abu ce mai ikhtilaful matsali sabanin mafitar wata, kina yiwa mu su sun gani ba mu gani ba ko mun gani ba su gani ba, don haka sabanin ikhtilaful. Amma su mahi wasu malamai sun ce babu sabanin ganin wata, saboda magana Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ku dauki azumi idan kun ga wata ko sha idan kun ga wata, yace khidabun amul li jami'il umma, magana ce gaba dai ga al'ummar musulmi.
Shi kuwa alƙalin mallamar Sokoto Malam Ahmad Helele yace ba laifi ya amfani da ganin wata na ƙasar Saudiya.
Don abin da ke cikin cewa Allah yas'alunaka anil ahillati kul hiya mawaqitun linnas wal hajj, suna tambaya ka game da jinjirin wata, Allah ce ka gaya musu su jinjirin wata lokuta ne ga mutane gaba ɗaya, yace kuma wal hajj. Saboda haka ba a ce a ji Saudiya wai duk sadda sun haga wata a ji su ba, amma dai sun yi kowa alaka da wata, don Allah ce ya yi mawaqitun linnas wal hajj, kuma hajjin ga can ɗaya aka yi. To tunda har akwai wani rukuni tsayayye wanda sai can aka yi ne kuma yana da alaka da wata, to gaskiya sun yi kowa haƙi ga matsalar garin wata. Don in ka ce komi sun kai kure sun kai ku kun kai daidai, to mun ji akwai yin azumi daidai amma kun yi kure hajji ne an kai, shi ma hajjin rukuni ne kuma can ɗaya ake yin sa. Da haka musulmin duniya sun yi ijma'i cewa ba a kuren Arafa, don ijma'i na jama'a musulmi na duk duniyar musulmi tana da wakilci wurin. To kuma tun farko Allah ce linnati wal hajji, inda ya tsaya kai linnati sai mu zan daidai da mu da su da kowa, sai ce wal hajji kuma hajjin gaba a yi ne garin.
Lokacin watan Ramadan lokaci ne da ake karfafa gwiwar musulmi su kara dagewa da ibada tare da yawaita aikata ayyukan alkhairi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.